لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فوانن كراتوني دي موكي غباتر واتكين للتاف تناسق الدرر في تناسب السور لإمام السيوطي وانن موكي هاد أشد الدراسة العددية والموضوعية باختصار منفات الله سبحانه وتعالى ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya. To galibi koko in ce dama ga yadda tsarin yake muna farawa ne da su abinda ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya sannan mu dawo cikin littafin tanasuq ad-durar to suratul inshiqaq makkiyyah ma'ana ta sauka a makka sannan ana kiranta suratul inshaqqat saboda kalimatu idha as-sama'u inshaqqat tazu kuma an kira ta suratul inshiqaq shine masdar an gane ko inshaqqa yanshaqqu inshiqaqan mislu saboda inshaqqa asalin shi inshaqqa ne sai an ce inshaqqa saboda mutamafili ne an gane ko yace to abin nan ana kiranta suratu suratul kadh domin ya zo cikin ta ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi al kadh shine wahala sannan ana kiranta suratu ash-shafaq dan Allah ya faɗa a cikin tafala uqsimu bishafaq adadin ayoyinta tana da ayoyi 25 a adadul madani da kuma al adad al makki da al kufi sannan tana da ayoyi 23 a cikin adad al basri sannan tana da ayoyi 24 a cikin adad al himsi hims sabanin ayoyin adadin ayoyin baya nuna akwai ƙari ko raji a inda wani ɗauka matsayin waƙafi wani sai ya ɗauke shi a matsayin aya kullum muna maimaita wannan saboda waɗanda suke so su kawo shubha adadin harufa harafi 436 take da su sannan kuma adadin kalmomi tana da kalma 108 an gane ko yawwa Abdullahi Tayyar yace la nasikha fiha wala mansukh ba wanda ta shafe hukuncin wata aya daga cikin ta wata aya ta shafe hukuncin wata aya kuma babu wanda anka shafi wata aya wata hukuncinta at-tartibul mushafi tartibi najerin surorin al-qur'ani ita ce sura ta 84 wat-tartibun nuzuli tartibi kuma na sauka ita ce sura wato ta 83 kamar da zuciyan al-itqan sannan kuma ayatul mutashabihat na Abdullahi Tayyar ita ce sura ta wato 85 nazalat ba'da al-infitar sun kace ta sauka bayan infitar ita ce idas sama'un fatarat wa qabla surati ar-rum tasabka qabla surati ar-rum gabanin surati ar-rum wannan shine ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar surati al-inshiqaq atkil littafin tanasuq ad-durar yace qadustu fi al-kalam an qarqare magana an yi bayani cikakke fiha game da sha'anin ita suratul inshiqaq fi suratul mutaffifina ma'ana tun cikin suratul mutaffifina ya kare bayani game da ita ya kawo dalilin da yasa aka kawo ta bayan suratul mutaffifina saboda yayi ta bayyane na cewa suratul mutaffifin ta yi bayanin littafin mutane abinda sun ka aikata na masu imani masu aiki nagari shine cikin illiyin waɗanda suka mummunan aiki shine cikin sijjin to daga nan sai an kai intiqadi an ka zo wajen bada littafin tunda an hudu littafin inda yake to sai an zo da shi yare za a bada shi kuma wa za a ba sai an kai bayani a cikin ta da sauran da ya fuskoki da ya kawo wanda kuma shi ya kawo magana kuma Imam Fakhruddin Razi daga cikin maganganu cewa Allah ya ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a a ƙarshen infitar yana nuna tsoratarwa ƙwarai da gaske to sai kuma an ka ce wailun lil mutaffifina wanda yana nufin bani ya tabbata kiran kaga wannan shi ma ai tsoratarwa ne kiran sun hadu ta wannan fuska wallahu ta'ala a'lam an gane ko to sura ta gaba wadda zamu je sai cikin suratul buruj suratul buruj an gane ko al buruj jam'i ne na burj burj kuma yana nufin bene ko babban dutse wasaba'i zatul buruj su malabai suka ce akwai su benaye da akwai sama waɗanda ba ma ganin su wasu suka ce buruj su ne manya-manyan tauraru ko duwatsu da suke can a sama. Asalin kalmar tana nufin az-zuhur, bayyana abu. Shi yasa aka kira abin nan fitan mata ba tare da sutura ba, wa tabarruj wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yanzu kuma anan larabcin zamani za ku iske idan aka yi bene mai tsawo a kasashen Larabawa sai suka kiran shi burj. An gane ko? Sannan kuma ana kiranta bi as-sama'i dhatil burush, kenan suratu as-sama'i dhatil burush. Adadin ayoyinta tana da ayoyi 22, bamu cimma wani sabani ba a iya karancin binciken da muka gabatar. Adadin haruffanta tana da harafi 459. Adadin kalimominta ita suratul burush tana da wato kalima 109. Abdullah Tayyar yace la nasikha wala mansukh, kenan cikin ta babu aya da ta shafe hukuncin wata aya, kuma babu wanda aka shafe hukuncin ta. At-tartibu al-mushafi, tartibi na jerin surorin al-Qur'ani in aka dauko daga sama, Baqara Fatiha aka yi kasa, ita ce sura ta 85. At-tartibu an-nuzuli, tartibin ta na sauka a cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an. An gane ko? Ita ce sura wato ta 27, kuma haka a cikin ayatul mutashabihatul alfaz an ka kawo. An gane ko? Yawwa, in kun kaddiba cikin at-tafsirul mawdu'i li lukhbatin min al-ulama, nan ma za ka ga wannan bayani. Kuma littafin tafsiri daban-daban mutum na ya ɗauka ya ƙara bincike, da kuma littafin ulumul Qur'an game da ad-dirasa al-mawdu'iyya lis-suwar. Nazalat ba'da surati ash-shamsi, ta sabka bayan suratu ash-shams, wa ash-shamsi wa duhaha kenan. Sannan kuma wa qabla surati at-tin, ta gabaci surati at-tin da sabka, ma'ana ta sabka gabanin surati at-tin wanda ita ce wat-tini waz-zaitun wa turisinin. An gane ko? Yawwa, to wannan shi dai ne abinda an ka kawo game da ad-dirasal adadiyyal mawdu'iyya. To amma Imam Suyuti a cikin Tanasukud Durar sai ya hada suratul buruj da suratul Tariq ya bayani guda, da haka yanzu zamu je zo ga ad-dirasal adadiyyal mawdu'iyya ta suratul Tariq, sannan sai mu kawo abinda Imam Suyuti ya kawo cikin Tanasukud Durar. Mun gane ko? Suratul Tariq makkiyya. An gane ko? Wato sura ce da take ta sauka a Makka. Sannan kuma ana kiranta suratu was-sama'i wat-tariq. An gane ko? At-Tariq shine abin nan tauraro. Asalin At-Tariq shine wanda ya kwankwasa kofa, taraka yatruqu taraq al-baba. At-Tariq mai kwankwasa kofa. To amma At-Tariq nan Qur'ani sai fassara shi ba mai kwankwasa kofa ba. Allah ya ce was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqit. Tafsir al-Qur'ani bil-Qur'ani al-muttasil. Dan haka wannan babu zancen bukata sai ka kawo wani bayani. An gane ku? Malamai suke cewa duk inda kaga Allah ya kawo wa ma adraka da fi'ili madi to yana fassara shi, amma in ya kawo wa ma yudrika da fi'ili mudari ba ya fassara shi. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, ba ka kawo amsa ba. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, amma da ya ce wa ma adraka to sai ka je ya kawo fassarar sa. Wannan dare daga cikin abin da suke kira al-kulliyatul qur'aniyya ko al-adatul qur'aniyya. An gane ku? Yawwa, ko al-asalib al-qur'aniyya al-muttarida, wanda sun tabbata sun akan tsari daya shine muttarida. Adadin ayoyinta ita suratu at-Tariq tana da ayoyi guda 17, ayoyi 17. Sannan kuma a wani addi tana da ayoyi 16, wanda mun sha fada cewa zaka iske inda wani ya dauka matsayin aya wani ya dauke shi matsayin waqafi, shi yasa ake samun sabani. Adadin harufa tana da harafi 219. Sannan kuma adadin kalmomin tana da kalma 61. An gane ko? Ita suratu at-Tariq kenan. Abdullah Tayyar yace fiha mansukhun, a cikin ta akwai wanda an ka shafe, walaysa fiha nasikhun, amma cikin ta babu wanda ya shafe hukuncin wata. To cewa akwai wanda aka shafe sai an tantance an yi bincike me yake nufi da shafewar, shin da am da khas yake nufi da kuma mutlaqul muqayyad, saboda cikin ta babu wasu hukunce na shari'a. Mun gane ko? Yawwa. At-tartibu al-mushafi, tartibi na jerin surorin al-Qur'ani. Suratu at-Tariq ita ce sura ta 86 in al-lissafu. Sannan kuma at-tartibu an-nuzuli, suratu at-Tariq ita ce sura ta 36 da sauka. Nazalat sun kace ta sabka ba'da surati al-balad, bayan surati al-balad. La uqsimu bi hadha al-balad, wa qabla surati al-qamar, ta gabaci surati al-qamar sabka. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Idan muka dawo cikin littafin Tanasukud Durar fi tanasubi suwar, Imam Suyuti yace suratul buruj, suratul buruj wat-tariq da kuma wat-tariq, yace aqulu ina cewa huma su mutaakhiyani, abu wato ƴan uwan juna ne, sun yi kamanceceniya da juna kenan. Fa qurina ta, sai aka hada su. wa quddimatil ula sai an ka gabatar da ta farko kenan suratul buruj li tuliha saboda ta fi tsawo an gane ko wa zukira an ambaci wadannan surorin guda biyu ba'da linshiqaq bayan suratul linshiqaq idha as-sama'u shaqqat an gane ko lil mu'akhati saboda sun yi kamanceceniya fil iftitahi wajen budewa bi dhikri as-sama'i wato da ambaton sama dukkan su ambaci sama farkon su idha as-sama'u shaqqat والسماء ذات البروج والسماء والطارق سيدي وتشان إذا تي وإنك ما واواني أنغاني كو يتشي ولي هذا ورد في الحديث شي يسايزو أتشمون حديثي في الحديث أتشمون حديثي ذكر السماوات مرادا بها السور الأربعة سيأنك أمبتي سمي أما باوي سمى أكله با أنا في سوري وإنك أنك أمبتي سمي أتشكنسو كما قيل المسبحات كما إذا أنك تي المسبحات أنا في سبحة سبحة ba wai ana nufin mata masu tasbihi ba mai tahqiqin wannan littafi da ya kawo in ka diba wajen as-surul arba sai kawo number 1 yace wannan hadithin akhrajahu al-imam ahmad ya fitar da shi fil musnad a cikin musnad an abi hurairata daga abi huraira anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam amara an yuqra bis samawati fil isha'i yayi umurni da akaranta as-samawati sammai fil isha'i a cikin sallar isha'i ya'ni as-surul arba yana nufin surori guda hudu al-muftatihatu bi dhikri as-sama' wanda sun ka bude da ambaton wato sama an gane ko yawa kina idha as-sama'un fatarat idha as-sama'un shaqqat was-sama'i dhatil buruj kuma was-sama'i wat-tariq wanda sai an yi tahqiqi sai an duba cikin littafin wato tahqiqin Sheikh Ahmad Shakir wanda ya tahqiqi musnad al-Imam Ahmad amma bai kare shi ba da kuma tahqiqat al-ilmiya da malamai suka yi daban-daban dai akwai malamai da suka yi tahqiqin abin da litatafaida takhrij ahadith kinsu an gane ko wallahu ta'ala a'lam to suran mu ta gaba sai suratul a'la suratul a'la makkiya ce ina fata an fahimta amma waɗansu malamai suka ce ta sauka ne a Madina an gane ko sun kace saboda da an ka fade ta akwai ambaton sallar idi a cikin ta sun kace kuma akwai zakatul fitri to tunda wa zakara asma rabbihi fa salla sun kace sallar idi aka ruhi to ita ko sallar idi Madina ne ina fata an fahimce ni sannan kuma abin nan قد افلح من تزكى سنك تي نن زكاء ابن ده كنهي زكاه الفطر ina fata an fahimci ni amma imam as-suyuti a cikin al-itqan ya da'afa wannan ra'ayi an gane ko yawa ina da kyau mu fahimci wato wannan sannan kuma akwai buhuth in ka duba akwai cikin sahih al-bukhari in ka diba cikin kitabu tafsir da ya kawo cikin suratul a'la zaka ga bayanai da imam as-suyuti ya kawo game da kowace sura an gane ko yawa suratul a'la subbih isma rabbikal a'la kuma ana kiranta wato suratu subbih saboda ita kalmar ta farko da ta zo sannan kuma ana kiran tana cikin musabbihat an gane ko al-musabbihat adadin ayoyin ta tana da ayoyi 19 adadin haruffa tana da harafi 293 adadin kalmomi tana da kalma 72 abdullah tayyar yace fiha nasikhun a cikin ta akwai wanda an ka shafe walaysa fiha mansukh amma babu wanda fiha nasikhun akwai ayat da ta shafe kuma cikin wata aya walaysa fiha mansukh amma cikin ta babu wanda an ka shafe wanda yana buƙatar sai an samu wato tahqiqi akan wannan dan galibi ya kawo shi ba tare da tantancewa ba ko ishara zuwa ga wata aya ce ko abin da ya kamata haka don haka wannan yana buƙatar tantancewa ana ka irin wannan saboda dalibin ilimi ya gane akwai sauran fage na ilimi na biyu kuma magana da shi malamin ya kawo kai ya rudu da ita ya karbe ta ka kai tsaye ba tare da wasu dalilai ba nazalat ta sauka ba'da suratul takwir bayan suratul takwir idan shamsu kuwirat kenan wa qabla suratul layl kuma kafin suratul layl ita ce wal layli إذا يغشى وأن شيني الدراسة العددية الموضوعية باختصار وأن كتاها تكيد على هذا سورة الأعلى إذا بك داوت كل تافي مونس تناسق الدرر Imam Suyuti yace aqulu ina cewa fi surati at-Tariq a cikin surati at-Tariq zukira an ambaci wato khalqun nabat halittar tsiro wal insan da halittar dan adam fi qawlihi wal ardi zati as-sad' da kasa ma abuciya tsagewa an gane ko tsagewa to in ta tsage mi za a yi sai tsiro ya fito wa qawlihi da kuma inda Allah yace falyanzuri al-insanu mimma khuliq da adam ya dibi abinda an kalice shi da shi asalin halittarsa yace ila har zuwa inda Allah yace innahu ala raj'ihi laqadir wa dhukira fi hadhihi as-sura an ambata cikin wannan sura fi qawlihi khalaqa Allah ne ya halitta fa sawwa ya daidaita shi ko ba karan bane to kaga can mimma khuliqa daga mi aka halicce shi an halicce shi daga digon maniyi an gari ko an ka fadi ta yadda yake fita nan kuma sai an ka kara da an ka halicce shi fa sawwa an daidaita shi wa qawlihi fi an-nabat kuma da abinda Allah ya fada a cikin tsiro wallazi akhraja al-mar'a Allah shine fitar da al-mar'a tsiron da yake fitowa daga wurin kiyo daga ar-ra'yuni shine kiyo an gane ko ra'ayar ra'a an gane ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to sai an kace al-mar'a maf'alu kenan wurin da ake yin noma asalin shi al-mar'ayuna to tunda ya'un ta zo karshe dan mata hauta sai an kame da ta alif an gane ko faja'alahu wasa'an ahwa to kaga dan duk dai magana ce kan tsiro akai sannan kuma wa qistatun nabat fi hadhihi sura absatu ma'ana bayani kan tsiro anan absatu shi amma fi yalwa wasa shine karmami kuma abinda yake ya koma karmami ahwas akwai fasaroli daban-daban in ka diba cikin jami'ul bayan ibnu jarir at-tabari ya kama ganganu da malamai daban-daban ko a ce ya koma fatsi-fatsi ko abinda ya kama da haka yace to kama anna qissatal insan kama yadda qissat dan adam hunaka a can cikin suratul tariq absatu ta fi yawa yace na'am haka ne ma fi hadhihi sura a'am cikin wannan abin da yake cikin suratul al-a'la ya fi hadewa an gane ko kina akwai bambanci tsakanin hadewa ya fi gamewa da kuma ya fi yalwa ina fata an fahimci ni ayoyin da sun ka zo sun fi yawa a cikin suratul tariq amma ma'anar da wancan dan kadan yake ba su wani cikin suratul a'la ta fi yawa dan mu gani min jihati shumulihi lil insani saboda an yi zancan halittar shi ya shafi halittar dan adam wa sa'iril makhluqati da kuma sauran abubuwan da anka halitta domin da anka ce allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi akhraja al mar'a to da ce khalaqa bai ce khalaqal insana ba khalaqa yace shi ya halitta to khalaqa tunda hadaf al maf'ul wa hadaf al maf'ul yadullu ala al umum wa hadaf al muta'alliq yadullu ala al umum illa ma akhrajahu al dalil tanan ni zamu gariya da wanda ya ce to ya anka ya shamalu ya gami ina da ya gami eh Allah ya kyauta to wannan shi ne abin da Imam Suyuti ya kawo yanzu kuma zamu je suran mu ta gaba suratul ghashiya suratul ghashiya makkiya ce kuma an sai mata ghashiya saboda kalmar ghashiya ta zo cikin ta ko hal ataka hadithul ghashiya sannan kuma za ka ga waɗansu masu suka zuwa ga qira'at lokacin da wani bai san qira'a ba hal ataka hadithul ghashiya lokacin da waɗansu da qira'a hafs mustanta ba din sai to kai ka ji wani sabon qur'ani ya taho kasan da warshi halate ka za a ci sai to kai ka ji wai hal ma ataka wai cikin qur'ani wai hal ataka eh wai ataka kenan kina rawata za ataka saboda rashin sanin ilmul qira'at to Allah ya kyauta sannan kuma kalima ta ghashiya ta zo cikin suratul yusuf afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adabillahi aw ta'tiyahum as-sa'a sai dai can ba ta da alif wallah adadin kenan ba wai dan kalmar ta zo bane za a sanya musu sunan haka dan da haka na da suratul yusuf ita ma ya kamata a sa mata ghashiya an gari ko akwai munasabar da aka duba adadin ayoyinta tana da ayoyi 20 ban cin wani sabani ba iya karamcin binciken da na gabatar adadin haruffanta tana da harufa 378 adadin kalmominta kuma tana da kalma 92 ita suratul ghashiya kin abdullah at-tayyar yace fiha mansukhun a cikinta akwai ayoyin da aka shafe ko ayoyin da aka shafe walaysa fi khana nasikhun a cikinta kuma babu da shafe kuma cin wata duk irin wannan mun fada da buƙatar tahqiq al-ilmi at-tartib al-mushafi tartibin ta najerin surorin al-qur'ani ita ce sura ta 88 an dauko lissafi daga sama at-tartib an-nuzuli kina at-tartib an-nuzuli a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an ita ce sura ta 67 da sauka a cikin ayatul mutashabihatin Abdullah Tayyar ita ce sura ta 68 da sauka nazalat sun kace ta sauka ba da suratul dhariyat bayan suratul dhariyat wa qabla suratul kahfi gabanin suratul kahf wannan shine takaitaccen bayani a cikin ad-dirasa al-adadiyya wal-mawdu'iyya game da suratu al-ghashiya idan muka dawo cikin littafin tanasuq ad-durar fi tanasub as-suwar imam suyuti yace aqulu ina cewa lamma ashara subhana lokacin da Allah ya nuni fi suratul a'la a cikin suratul a'la bi qawlihi da yace sayadhakkaru man yakhsha kenan zai wa'astu wanda yake jin tsoron Allah wa yatajannabu hal ashqa sannan kuma yatajannabu hal ashqa zai nisanci wa'azi al ashqa mafi rashin rabo an gane ko tunda in ba mafi rashin rabo babu wanda zai nisanta nasiha fama lahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum umurun mustanfira alladhi yasla an-nar al-kubra allati wanda zai shiga wuta al-kubra mafi girma ba mai girma ba in an ce al-kabira mai girma al-kubra mafi girma wutar kiyama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna sai an limka zahin wutar duniya gaba ɗaya so 70 a samu karfin zafin wutar jahannama Allah kai mu da tsari ila qawlihi inda Allah ya ce kuma wal akhiratu khairun abqa alahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mafi wanzuwa yace to ilal mu'mini wal kafir kira an yi ishara an yi nuni zuwa ga mu'mini da kafiri tunda yace lamma ashara can farkon magana ilal mu'mini wal kafir kira an yi ishara nuni zuwa ga mu'mini da kafiri والنار والجنة دوتا دا الجنة إجمالا أما أدن قوليني فصل ذلك في هذه السورة سألا كار فيت بياني أتشن ونن سورة سورة الغاشية فبسط صفة النار ييلوة بياني قبل سفر وتا والجنة دكما الجنة يتي مستندة إلى أهل كل منها مستندة معنى أن دنغنت إلى أهل كل منهما كوان دي أن دنغنت شزوا ودي تنتنشيتا ala namati ma hunalika kamar yadda tsarin yazo a can namat shine tsari malaman da suka ce silali walida qala huna shi yasa Allah ya ce amilatun nasiba kenan su kafirai amila za su yi aiki nasiba suna cikin wahala an gani ko nasiba nan la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha min mukhrajin an gani ko wani bi an shi'a suna kiran ahli sunna an-nasiba an gani ko fi muqabili wanda shina fuskanta daidai wa daidai kinan kamar ya fuskanci al-ashqa wanda Allah ya ce wa yatajannabu al-ashqa hunaka a can cikin suratul a'la wa qala huna anan kuma Allah ya ce tasla narun hamiya za su shiga wuta za su konu da wuta mai tsananin wato zafi da wanda ya ce sun konu da wanda ya ce sun shiga duddai domin an shiga wuta konuwa za a yi ila la yusminu wa la yughni min juha inda Allah ke bayanin la yusminu abincin yan wuta la yusminu baya sa waqiba an gane ko wala yughni min ju'in kuma baya maganin yunwa an gane ko shi yasa wadansu malamai suka ce to ma taba tun daga nan duniya tana da alama da abincin yan wuta la yusminu dun mai shan taba bai kiba wala yughni min ju'in kuma bata mai maganin yunwa sun kace tun da nan alamun ta kaga gane haramun ta an gane ko yawa haka malamai sun kai bayani wa fi muqabili la yusminu wala yughni min ju'in kana fi muqabili fi muqabalati yana fuskantar yasla an-nar al-kubra zai shiga wuta wanda take abinda mai tsananin mafi girma hunaka a can walan ma qala huna hunaka da Allah ya ce a can fil akhirati kamid lahira khairun wa abqa ita ce mafi alkhairi kuma fi wanzuwa basata huna sifata al-janna sai ya fayyace abinda sifofin al-janna akthar min sifati an-nar fi da sifofin wuta تحقيقا للمعنى الخيريه دون يتبت ده معناتا كسنچوا الجنه تافي واتو ابين نن تند cikin ta aka samu rayuwa ingantatta muna ganewa almuhimmu da yake nan abinda anka fada al-ashqa sai aka yi bayanin al-ashqa tun daga wujuhun yawma idin abin nan wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba du al-ashqa da aka kare bayanin wannan kuma sai anka zo bal tu'sinu al-hasada wal akhiratu khairun wa abqa to al-khairi ce gawa ga masu imani to sai anka yanzu kuma sifar wato aljanna ban sani komai fahimta ba an gane ko da a gane wujuhun yawma idin na'ima lisa'iha radiya fi jannatin 'aliya akai bayanin khairiyya kinkin kamar bayani ne na khairiyya sura ta gaba sai suratul fajri sura ce makkiya akwai wani ra'ayi cewa ta sauka a madina amma wannan ra'ayin yana da rauni shi da sun ka cewa rujjiha kinan an rinjayes akan wannan ra'ayin an kira ta wal fajr saboda kalimatul fajr ta zo a cikin ta wal fajri ko wal layalin ashr an gane ko duk da yake ba kalimatul fajr ba cikin ta dai ta zo ba dan ta zo cikin surat daga ciki akwai suratul isra gane ko aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr na ana rufin da qur'anin da ake karanta a sallar al-fajr ba ana rufin sallar al-fajr tana da qur'ani na daban gane ko yawwa adadin ayoyin ta tana da ayoyi 32 a cikin adadul hijazi an gane ko adadul hijazi abinnan al-makki kinan wal madani sannan kuma tana da ayoyi 30 an gane ko ayoyi 30 a cikin al-adadul kufi wash-shami an gane ko sannan kuma tana da ayoyi 29 a cikin al-basri ba sani ko mun fahimta ba yawwa adadin harufa tana da harafi ita suratul fajr 573 adadin kalmominta kuma tana da kalmomi 109 139 suratul fajr abdullah tayyar yace la nasakha fiha wala mansukh babu nasakh cikin ta ma'ana ayatu tashafi kuma ce wata aya wala mansukh kuma babu da aka shafi yana nuna buƙatar tahqiqi yake sura ce makkiya ma babu zancen kuma ce a cikin ta at-tartib al-mushafi tartibin tanjirin surorin al-qur'ani ita ce sura ta 89 tartib an-nuzuli kuma a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an da ayatu mutashabihat al-alfaz na abdullah tayyar ita ce sura ta 10 da sauka an gane ko ita ce sura ta 10 da sauka sun kace nazalat ba'da surati al-layl ta sauka bayan surati al-layl an gane ko wa qabla surati ad-duha sannan ta gabaci surati ad-duha sauka kamar da suka kawo to wannan shi ne a takaice takaitaccen bayani game da suratu al-fajr a cikin ad-dirasa al-adadiyya wal-mawdu'iyya bi ikhtisar in muka dawo cikin littafin tanasuqud durar na Imam Suyuti yace suratul fajr sura da ake kira wal fajr kinan aqulu ina cewa lam yadhhar li bai bayyana gare ni ba min wajhi tibatiha ta fuskar dace wata ko kulluwar alaqata siwa sai dai anna awwalaha cewa farkon ta kal iqsami kamar rantsuwa ne ala sihhati ma khutima bihi suratul lati qablaha akan sura da ta gabace ta min qawlihi jalla jalaluhu daga magana Allah wanda yake madaukakin sarki inna ilaina iyabahum lalle tabbas ba ga kowa zasu kuma ba gare mu zasu dawo shine ilaina iyabahum bai ce inna iyabahum ilaina ba sai ce inna ilaina lalle gare mu kadai taqdim wa haqqu ta'khiri fi yudul hasr fi ba'd al maqamat thumma inna alaina hisabahum sannan bai ce thumma inna hisabahum alaina ba da an ka ba wanda da musu sabi in ba Allah ba an gane ko to wannan an yi bayani lalle tabbas zasu kuma ga Allah Allah zai musu hisabi sannan kuma wa alamata dhammanatu kuma da abinda ita suratul ghashiya ta kumsa min alwa'd na alqawli ga yan aljanna kenan wal wa'id da kuma kacewa da mummunan alqawli ko narko inji malaman zaure ga yan wuta yace to kama anna awwalaz zariyati kamar yadda farkon zariyat qasamun rantsuwa ne ala tahqiqi ma fi qaf na tabbatar da abinda cikin qaf tabbara labari na kiyama zai tabbata wa awwalul mursalat farkon mursalat qasamun rantsuwa ne ala tahqiqi ma fi amma an gane ko na ta hakikin abinda yake cikin suratu amma awwalul mursalat ko awwalul mursalat farkon mursalat qasamun rantsuwa ne ala tahqiqi ma fi amma aka abinda ke cikin amma tana yiwa yana neman suratul insan domin ita insan ita ce ta gabaci wal mursalat ba amma ba ko ba haka ba nan tana yiwa bai shafa bane ha nan nazi'ati ya kawo yace wa awwalun nazi'ati ko farkon nazi'ati qasamun rantsuwa ne to sai mu gani nan ga mi mun kace nan wa awwalul mursalat sun kace tana yau an samu sabani ala ayyati hal to mu dauki wa awwalun nazi'ati farkon nazi'ati qasamun rantsuwa ne ko ala tahqiqi ma fi amma aka abin da yake cikin amma to kaga wannan tabaa tarayuwa ta fi zaman tuwa daidai in kuma haka na Imam Suyuti ya rubuta wa awwalul mursalati to qasamun ne ala ma fil insani sai mu dauka tunda suratul insan ita ma ta yi bayanin kiyama yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima yace to hadha wannan ma'a anna jumla tare da cewa jumla wadda ta zo alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, shin baka ga yadda ubangijinka yayi da adawa ba, ba gari na ido ba, nan ru'ya qalbiyya ilmiya. Yace huna wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka kari da adawa yana huna anan. Yace mushabihatun tayi kamancecin al-jumlatu afala yanzuruna, kinan ba sa dibi hunalika a can, ba ana nufin su kalla da idon su ba, an gane ko su yi kallo kallo na daukar wa'azi. Wadansu malamai suka ce a kubar shi dai afala yanzuruna, Allah ya ce shin ba a dubi yanzuruna ilal ibil kayfa khuliqat, shin su mutane ba sa dibi tunda duk da ke mutanen Makka ake magana da su, amma ai ba su kadai ayat ta shafa ba, sun ka ce kubar ta dai annazaru, ba sa kallo ko ne irin kallo, saboda yanzu Allah ya kawo mu lokacin da akwai na'urori inda ana iya aza su a cikin dabba a ga miyaye ne abubuwan suke tafiya, kina annabar sai zamanto nazar ahmi, tunda qur'ani baya cewa nazar duna nazar, duk ta fuskar da ka samu damar dubin ayoyin Allah ka kalla, ban sani ko mun fahimta ba. To wannan shi ne abinda shi Imam Suyuti ya kawo cewa kenan, kamar rantsuwa ne akan cewa tabbat abinda Allah ya bada labari, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, sai an kai rantsuwa wal fajri wa layalin ashri washaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr, kenan wal fajri Allah ya rantsuwa da al fajr don saboda alama ce daga cikin alamomin kudura Allah, latub'afunna, za a tayar da ku, sai ka kaddara jawabul qasami al ramadan karatu shi to da kyau, sannan hal fi dhalika qasamun lidhi hijr, hal fi dhalika qasamun kafin lidhi hijr, dan nan da in qur'ani kuke to kaji an ce wai wal fajr rantsuwa na, kuma Allah ya ce hal fi zalika, yanzu cikin wannan qasamun akwai rantsuwa da hijirin gaba abuci hankali, Allah sai ya rantsa a fala qasam ma tumsilu ay wa la tumsilu, mu ba sai mu rantsuwa ba, dan haka kawai kaji ma wanda yake to Allah ya rantsuwa ma hukaci ga a an shafi hal fi zalika qasamun kafil li hijir, dan abin da yake nuna maka Allah ya rantsuwa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum satami wa innahu la qasam, to in yace baya rantsa kuma ci rantsuwa yayi aga ai akwai tabaru, amma sai su dauki can sai su bar nan, ina fata ana fahimtar ta. Eh, ala ayati hal akwai maganganu daban-daban mai so ya koma cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab awajjalla uqsimu bi hadha albalad, an gane ku, da kuma littafin ad-durr al-masul fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi, da kuma sauran littafai karkashin wajjalla uqsimu, zai ga malamai sun kawo bayanai sun cika bayanai saboda dalibin ilimi da zai fahimtar usulubin larabci, domin lamun ita ana kara ta wani lokaci a larabci amma ba maksudin ta bane, kenan la uqsimu sun kace uqsimu, to wani tace a ya zai aka lamun kuma a ce nafiyun, ya usulubi ne larabci, cikin qur'ani ma ana iya kawo shi, ana iya kawo lamun a kara ta ko a rage cikin larabci, mai fahimtar larabcin wanda ya san usulubin larabawa yana gane an kara dalili, kuma wani wuri Allah ya ce mashi dan ma mana'aka an tasjuda, ko ba ka nan bari, ko baka nan bari, sannan kuma wani wuri sai ya ce mai abin nan wala kad khalaqnakum thumma sawwarakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajudu illa iblis lam yakun minas sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda, to kai ne yace alla tasjuda, wani kuma yace an tasjuda, to kai ga cikin su dole sai an samu cewa ko dai an kara lamun ko an shafi wani wuri an shafi ta dai kenan, kuma duk cikin qur'ani ya zamu fassara alla tasjuda da an tasjuda, kuma duk cikin kissa shaydan da muna fata arafin ta. Abu nabiyu daga ciki Allah ce la'alla ya'lamu ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah, shin dan ahlul kitabi kasu sani Allah ya saukar da qur'ani ko don su sani, kaga la an ya'lamu ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah, bima Allah bai saukar da qur'ani wal jahili ya bi, kuma ko komi tsaurin kanka komi taurin kanka sai kaga ne cewa wani lokaci ana shafe lamun, dan su suna inkarin wannan. A ƙarshen suratul nisa'i sai Allah ce mi yubayyinu Allahu lakum an tadhillu, ya yubayyinu Allahu lakum an tadhillu, Allah yanzu ya saukar da Qur'ani don a bace, kaga da cewa alhamdulillah kaseera ya hadikum Allahu yuslih balakum, yanzu an kace dan Qur'ani shi fasarar nan yubayyinu Allahu lakum, Allah yana muku bayani an tadhillu, sai ce dan dan ku bace, to ai ba haka Qur'ani yace ba, dan ku bace nan kaina ka kara wannan lamun, shi Qur'ani cewa Allah ya muku bayani dan ku bace, da kai fassara da lamun to kai ka hudeta da yarinka, kuma Qur'ani ba haka ya fadi ba, da haka rashin sanin larabcin kanshi da ka'idodin shi da ulumul ala yana daga cikin abin da ya tuka madalibai suke ta kuskurantar da juna, kuma inda a tattauna ba a gane juna, saboda babu ka'idodin ilimin da za a tattauna a gane juna, muna fahimta, Allah ya kyauta. To dan haka dai bincike na ilimi yana buƙatar sai an jajirce. Sura mu ta gaba sai suratul balad, suratul balad makkiya ce ta sauka kina a Makka, sannan wani ra'ayi an ce madaniya ce, wasu kuma sun kace a'a madaniya ce banda ayoyi hudu kadai, su kadai ne ba madaniya ba. Amma dai abinda an kai nin jaisuwa sura ce wadda ta sauka a Makka, don ya ce la uqsimu bi hadha albalad, to kaga nan hadha ishara ce zuwa ga garin Makka. To an sura ta wata suratul balad, don kalma ta balad ta zo cikin ta, ko ba karam bane la uqsimu bi hadha albalad. Sannan kuma ba wai dan saboda kalmatul balad cikin ta dai ta zo ba, a ita dai an kasan ya masu suna da wannan, don cikin ba a arafa akwai kalma ta albalad ko wal baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih, cikin kuma kaddiba cikin abinda suratul fatir fasuqnahu ila baladin mayyit da sauran su dai. Sannan kuma Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir ya ce ana kiranta suratu la uqsimu, an gane ko? Adadin ayoyin ta tana da ayoyi guda 20, ban cin wani sabani ba ya karancin bincike na. Adadin harufan ta tana da harufi 335, ita suratul balad. Adadin kalmomin ta kuma tana da kalma 82, gane ko? Ba a sa huruf cikin irin wannan lissafi kamar fi da ila. Abdullah Tayyar yace la nasikha wala mansukha, babu nasikh babu mansukh a cikin ta, babu kenan ayatu ta shafe kuncin wata aya, babu kuma wanda anka shafi. At-tartibul mushafi, tartibin ta na jerin surorin alqur'ani in aka dauko daga sama, ita ce sura ta 90 abin nan da ya anka jeranto anka lissafo. At-tartibun nuzuli kenan, wan nuzuli kenan, ay wat-tartibun nuzuli a cikin al-itqan fi ulumil qur'an, da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na Abdullah Tayyar, ita ce sura ta 35 da sauka kenan. Nazalat ba'da surati Qaf, sun kace ta sauka ba'da surati Qaf, bayan surati Qaf, wa qabla surati Tariq, sannan ta sauka kafin suratu At-Tariq. Imam Suyuti a cikin littafin Tanasuqud Durar yace suratul Balad, aqulu ina cewa wajhu ittisaliha, fuskar haduwar ta ko dacewar ta, bima qablaha, da surar da ta gabace ta, annahu shi Allah lamma zamma, lokacin da ya zargi fiha a cikin ta, man ahabbal mal, wanda ya so dukiya, ma'ana so wanda yake ya wuce iyaka, wato hibbunal mal hubban jamma, don son dukiya, dama ai Allah ya sanya shi cikin dan adam, zuyyina lin nasi hubbu shahawati min nisa'i wal banin wal qanatir al muqantara, to tunda Allah ya sanya shi bai dace ya zargi dan adam ba, so wanda ya wuce iyaka, wanda ana son dukiya don a tara ta a saba ma Allah kuma a nemi ta ba ta hanyar da ta dace ba. Wa akthara man ahabbal mal wa akthara at-turatha, da wanda kuma yayyawaita gado kenan, yawaita cin dukiyar gado ya kamata a fassara, da wanda ya ci dukiyar gado dai a takaice. Walam yahudda ala ta'amil miskin, kuma mutum bai kwadaita ba akan ciyar da dukiya ga miskinai, ko da baka da kuɗi ko kana da kuɗi, to ana son kai kwadaitar da wani wanda an da iko yayi, in talaka ne, in kai almajiri ne ma, ko da baka da kace jama'a taimaka mu bayan Allah, haka Allah ya ce, an gane ko? In kuma kana da ka taimaka, kuma kace ma wani ya taimaka ma wadansu, duk dai cikin aikin alkhairi ne. Zukira fi hadhihi sura, ko zakara fi hadhihi sura, sai Allah ya ambata cikin wannan sura al-khisal, dabi'o'i jam'i na khasla, allati tatlubu min sahibil mal, wanda Allah yake nema ga mutumin da Allah ya bashi dukiya, daga cikin su min fakkir raqaba, nami na bantalar da, inji malaman zauri, wuya bantalar da wuya, ba ta yantar da bawa. Wal it'am fi yawmin dhi masghaba, da ciyarwa a ranar yini wanda yake masgaba, akwai yunwa, ba'ana waɗanga ba wai sai lokacin yunwa ba, amma dai wannan lokaci ne wanda ana buƙatar ciyarwa, ban sani ko mun fahimta ba. To da haka dai kenan, can dukiyar nan da kuka so, to ga inda Allah ya ce a sata, an gane, fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masgaba yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil almarhama. Ina fata an fahimci, yawwa. To wannan shi ne abinda Imam Suyuti ya kawo. Amma mai taqiqi wannan littafi a ƙarshe yake cewa wa min at-tanasubi aidan, in ka diba number 1 ko numero 1, yana daga cikin dacewa baina hadhihi sura, tsakanin wannan sura wa sabiqatiha, da wadda ta gabace ta, annahu ta'ala, cewa shi Allah, lamma zakara, lokacin da ambata fi tilka, a cikin waccan, ibtila al-insan, jarrabar dan adam, an gane ko? Bi dhiqir rizqi, Allah zai jarrabe shi da tauyewar arziki, yace bi sababi adam it'amil miskin, saboda baya ciyar da miskini, wa adam ikramil yatim, kuma baya girmama maraya, wa na'a alaihi hubbal mal, sai Allah ya zarge shi, an gane ko? Yayi masa kaicinka akan son dukiya, ذكر في هذه سي الله أنبتا أتكين ونن ينرفين يذكين أتكين سورة البلد يوم القيامة ران التاشن القيامة نرى مدتنا أدم ذي وتذكره دكومتنا لند ذي حبس المال تيوى يارك الدوكيا وذلك حين يقول يا ليتني قدمت لحياتي كما كرم بني يوى زي تيوى يا ليتني قدمت لحياتي دادي ناقباتر ga rayuwata to kiran nan bayan Allah an bace cewa dan adam ya tara dukiya zai yi nadama akan haka ya laita ni qaddamtu li hayati ko ba karam bane sai kuma kodi irin nadamar da zai yi a cikin suratul balad ya qulu ahlaktu malal lubada kage cewa ya abin ga nadama dai akan nadama nadama shi akan dukiya a lahira da kuma nadama shi a dan duniya tunda ya qulu ahlaktu malal lubada a nan duniya ne kina an ambace da damashi game da tara dukiya a lahira kuma an ambace da damashi game da tara dukiya a duniya wannan shi ne abinda shi mai tahqiqin wannan littafi ya gabatar to ne kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mulada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.